Maryam, idanu abun gani, Maryam kauna gaban jini.